The world may be a ghetto, so lose yourself in freedom town.
Freedom town.
Freedom town is just a state of mind. Just a state of mind, yeah. Soon we all begin to feel the need to feed the inner fire and right every wrong if we can now. Should we fail to understand, we do the best we can. A child a better man.
Freedom town.
Freedom town is just a state of mind. Freedom town. It is just a state of mind. Yeah. Da 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 da